Hajjar siyasar Najeriya a yanzu dai ta dauki dimi a sanadiyar kamun kakakin yakin neman zaben dan takarar jam'iyyar PDP injiniya Abuba Galadima. Labarin kamun Abuba Galadima dai ya fara yaduwa ne daga jita-jita a yammacin jiya, abin da ya sa ne tattaki zuwa gidansa inda na gana da uwar gidarsa Hajiya Fanna Abuba Galadima. Na fara da tambayar ta ko gaskiya ne an kama mijinta, ga abin da tace.
Eh, gaskiya ne, saboda da dai yana gindin bishiya a zaune suna hira da wasu mutane, sai kuma suka fita waje-wajen masallaciyan da suke sallah. To shi ne mota ya zo ya wuce wanda ba nan ba, mutum hudu a ciki, akwai driver, akwai na gaba, akwai mutum biyu a baya, suka wuce ta kofar gidan sai suka kara dawo. Shikenan da suka kara dawo sai suka yi gaba da gidan mutum suka zauna. Shi ne sai yake ce da wanda suke zaune ɗin ya ce shi bai yadda da masu motar nan ba. Shi ne ko ban san yadda aka yi ba, sai na ji cewa an ce an kama shi, don ga wayoyin shi nan ma a cikin gida a ɗaki, tun da ya fita bai dawo ba.
Duke nan ba ku san inda aka kai shi ba?
Na, ba mu san inda aka kai shi ba.
Kun yi ƙoƙarin bincike ku san inda aka kai shi?
To yaro dai ya zo sun kikkira mutane sun gaya musu sun kuma yi reporting. To amma dai dama kin san ana cikin siyasa, kuma gaskiya duk wani magana da yake tasowa akan cewan yin magudin siyasa ko kuma abubuwan da ba su dace ba shi ke magana.
Abin mamaki dai shi ne hukumar jami'an tsaro masu farin kaya ta nuna ba ta da masaniyar wannan labari, kamar yadda kakakinsu Peter Afunanya ya bayyana mani.
The DSS did not arrest Abuba Galadima. News outlets have been trying to find out from us, and our answer has remained consistent that we didn't arrest him. DSS did not arrest Abuba Galadima.
Peter Afunanya ya ce, mu hukumar tsaro na farin kaya ba mu kama Alhaji Abuba Galadima ba, ba ke kaɗai suka tuntuɓe mu ba, duk wata kafa ta yaɗa labarai da ta nemi ta ji daga bakinmu, mun dai tsaya akan bayaninmu na cewa mu hukumar tsaro na farin kaya ba mu kama Abuba Galadima ba. Kazalika hukumar 'yan sanda ma ta nuna ba ta da masaniya, kamar yadda mai magana da yawun hukumar 'yan sanda ACP Frank Mbaye bayyana mani ta wayar tarho. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.